This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Shari. A jiyar Juma'a wankin hula ya kai dare ga taron kasashen duniya kan yanayi COP29. Bayan rubuta jadawalin da ya haifar da cece-kuce da ya buƙaci ƙasashen da suka ci gaba su jagoranci samar da dala biliyan 250 a kowace shekara zuwa shekarar 2035 domin taimakawa matalautan ƙasashe. An azawa wakilan gwamnatocin duniya a babban taron da aka gudanar a Baku, babban birnin Azerbaijan, nauyin amincewa da tsarin samar da makudan kuɗin domin fuskantar sauyin yanayi. To sai dai tattaunawar ta yi arangama da rarrabuwar kawuna tsakanin attajiran ƙasashe da ke turjiya akan yawan kuɗin da zullumin ci gaba da neman ƙari daga ƙasashe masu tasowa. Taron na makonni biyu a birnin da ke kusa da ruwa da aka kammala a yammacin Juma'a sai da ya zata lokacin da aka tsara za a kammala shi a daidai lokacin da ake ci gaba da gunaguni tare da fatan cimma gurin tara kuɗin da aka shata na dala biliyan 250. Wakilin musamman na ƙasar Panama ga taron sauyin yanayin, Juan Carlos Montani Gomez, ya bayyana cikin fushi yana cewa wannan abin takaici ne matuƙa, inda yake kuɗin da aka kirsa tarawa sun yi kaɗan. Yace bisa ga dukkan alamun ƙasashen da suka ci gaba a duniya na son ganin duniya ta kama da wuta. A jiya Juma'a, wani alkali a New York ya ba Donald Trump damar neman yin fitali da shari'ar da ake masa, inda har aka yanke masa hukunci a watan Mayu kan manyan laifuka 34 da ya hada da na badakalar kuɗi da aka biya wata 'yar fina-finan batsa yayin nasarar sa a zaben shugaban ƙasa na 5 ga watan Nuwamba. Babban mai shari'a na kotun kolin jihar New York, Juan Merchan, da farko ya jinkirta yankewa Trump hukunci da aka tsara za a gudanar a ranar Talata mai zuwa. Masu gabatar da mai laifi da ofishin babban mai shari'ar gundumar Manhattan, Alvin Bragg, a makon nan ya buƙaci Merchan da ya duba yiwuwar dakatar da ci gaba da shari'ar da ake yi har sai Trump mai shekaru 78 ya kammala wa'adin shi na shugaban ƙasa na shekaru 4 wanda zai fara a ranar 20 ga watan Janairu. Lauyoyin Trump na jayayya kan cewa sai lallai a yi watsi da shari'ar da ake masa baki ɗaya, saboda zullumin hakan a yanayin da zai kasance na shugabancin ƙasa na iya zama abin da ya saɓa wa tsarin mulki da ka iya yin cikas ga kuzarinsa wajen tafiyar da mulki. A ranar Juma'a, kafar yaɗa labaran Rasha ta ruwaito ma'aikatar tsaron ƙasar na cewa dakarunta sun karɓe iko kan wurare 5 a yankin gabashin Donetsk na Ukraine da ya haɗa da ƙauyen Novomoskovsk. Rahoton da ya fito daga kafar sadarwa ta Rasha, RIA Novosti, ta ce dakarun Rasha sun yi galaba akan wata tankar yaƙi da ɓangarorin soji 4 da wata rundunar yaƙi guda da manyan ƙusoshin yaƙin Ukraine 3 na sojin ruwa 2 da na dakarun tsaron iyaka 3 da na dakarun tsaron ƙasa su 2. Rundunar ta kuma yi nasarar daƙile hare-hare har 68, duk da dai ba a tantance hakan ba. Rahoton na Rasha ya zo ne a daidai lokacin da ministan tsaron Ukraine, Rustem Umerov, ke birnin Stockholm a jiya Juma'a domin halartar taro da takwaran shi na Sweden, Paul Johnson. Johnson ya sanar da cewa Sweden, wadda ɗaya ce daga cikin sabbin mambobin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, ta yi alƙawarin bayar da tallafin dala biliyan 2.2 ga Ukraine a shekarar 2025 da 2026, ya ƙara da cewa akwai zurfaffen haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. A yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai, ministocin tsaron biyu sun tattauna irin yankan ƙaunar da Rasha ke yi a halin yanzu, da ya haɗa da harin da Rasha ta ƙaddamar da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kan birnin Dnipro. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar da ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar Mozambique na 9 ga watan Oktoba, Venancio Mondlane, ya karɓi tayin shugaba Filipe Nyusi da ya nemi ya shiga a tattauna da shi da sauran 'yan takara uku bisa fatar kawo ƙarshen makonni da aka kwashe ana bore da tashin hankalin bayan zaɓe da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 30 a ƙasar da ke kudu maso gabashin Afirka. Nyusi ya yi kiran yin tattaunawa ne ta yin wani jawabi kan halin da ƙasa ke ciki, inda ya ce tashe-tashen hankalin na yin naƙasu ga aikace-aikacen kamfanoni da haifar da tsaiko ga jigilar kayayyaki ta ruwa da raba mutane da ayyukansu, waɗanda kaɗan ne daga cikin al'amuran da ke haifar da koma baya da tattalin arzikin ƙasa. A ranar Juma'a dakarun Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a yankin kudancin Beirut da yankunan da ke kudancin Lebanon da dakarun rundunar tsaron Isra'ila suka ce sun gano cewa wurare ne da Hezbollah ke da ƙarfi. Wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda, Ciofet, Hadad da Dahiye da ke kudancin Beirut. Wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Uwa amarya ko antan amarya, an tashi lafiya?
Lafiya lauya, gajiyar biki kuma.
Ai ko an sha biki, an sha biki, kin ga dai ran Laraba. Ran Laraba aka je gidajen nan nawa da muka
da muka lissafo ne gidaje, gidan su injiniya ne.
Aka je aka
tashi hidima.
Yawwa,
an yi kamu.
Aka sa lalle, aka ka menene aka ce wankan amarya.
Haka.
Aka yi nan biki. Aka kuma je aka dauki amarya kenan ko?
Ai biki ba a cewa komai, mun shahidi ma hanci.
Yawwa, to sai kuma jiya, yau bangajiya zamu
yi, kuma san jiya aka daura aure.
Jiya aka daura aure. To muna fatan an yi adace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki.
Da fatan kowa ya koma gidansa lafiya.
Ya koma gidansa lafiya, sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da bangajiya ga kakannin amarya.
Za a faro da kakanni
kenan. Ai shi ne kowa da matakin shi.
Wannan gaskiya
ne. Yawwa, to
dole a musu bangaji.
Kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wanne
aka iya. Aka ce abinci kin kwan yafi kwan daɗi. Yafi kwan daɗi ba? Haka.
Kakannin amarya wato su Malam Hassan Aliyu da Alhaji Abdulkadir Liman da Alhaji Umaru Liman Ulas da Alhaji Sa'idu Liman da Hajiya Aisha Garba, wato ita ita momi kenan innamu da kuma Fatima Garba Sitira sai kuma Kullu Garba
haka
da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya
ko ganta lafiya
Allah ya ba mu danshin su suna kakanni su ga auren jikokin ai ba karaman alheri
bane Allah ya sa mu ma mu gani
amin amin
to ni bari in gaida babannin amarya kuma
yawa to
akwai injiniya Bello Garba yar Goriba sai Alhaji Abdul Nasir Abubakar akwai Bashar Garba Sanyinna sai Shi'itu Garba akwai Ibrahim Garba mai unguwa akwai Musa Faruk da ake kira Bature akwai Mansur Faruk akwai Uzairu Hassan daga cikin babannin akwai Abdul Karim Hassan akwai Abubakar Shehu da aka sani da Abu Gurmu akwai Lami da Abubakar na nan murya Amurka to wakilin mukin sarki ma yayi karafa
ya kyauta
sai Alhaji Dahiru Abubakar akwai Alhaji Yahuza Abubakar Ciroman Sanyinna akwai Alhaji Bello Abubakar Sanyinna da aka sani da Soja sai Adamu Bello Soja duk da fatan an koma gida lafiya ana kuma gurga gajiya
auren wato wannan bikin su Shafiu Abubakar da kuma
Fadila
Murtala Faruk Sanyinna to ni kuma da yake uwa ce barin dire da iyayen amarya
ai dai
kin
faro da kakanni
ai shine ai bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da ƙara bangajiya ga Hajiya Hindatu Murtala Faruk Sanyinna wato uwa amarya kenan zahiri
uwar gida ba
yawa uwar gida da kuma Hajiya Aisha Mataru da Jamila Allah sa matarin nan haka yake
to ko Mataru ko mata ko Mataru to Allah dai ya sa mun fada daidai
ah to
ba ke din ba ni ba
shi ne kafin ki ci ni gara ne ki je ki je fa mu rami
ai kuwa
to su da masu wannan sunan sun san
Mataru ina ga fa Mataru ne
da to kin gani Mataru to da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Khair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya
haka ai ina ga ma yayi hadda sauran yan uwa abokan aiki ko masu goma da rahotanni
duk bakin iyakacin wakilanmu da suka samu halartar wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya
haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman ka za mu tukaraba
karaba haka
To sai kuma wannan gaisuwar da na shigo da ita anti ta fatan za a yi ƙarshen mako lafiya na abar ya huce. To gaisuwar fatan abar ya huce wato ka abar ya huce zuwa ga ordinary president Dr. Ahmad Isa mai Barkata Family Abuja Nigeria sai Alhaji Ali Madu Sharif Tas kenan sai Sheikh Tukur Almannan da ke Kaduna a Nigeria da Sheikh Barista Adam Rijiyar Zaki da ke Kano sai Sheikh Yakubu Musa Kafancan a Katsina sai Sheikh Yusuf Sambo daga cikin da ke Kaduna sai ambassador da ta Fatima Muhammad Gudi mama GMB da ke Abuja Nigeria da Hajiya Aisha Al-Lima ita ma Abuja Nigeria da Hajiya Hawwa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Maryam Idi Barau da ke Niamey Niger da Madam Catherine Church da ke Brussels a Belgium sai Hajiya Jide Sharif da ke Paris da dokacin ma'aikatar Radio Nigeria Kaduna baki ɗaya fata alheri gare ku.
To bari mu dire aka ce komai kirkin ka Hawwa.
Ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba.
Dalili da ka bari kuma mu mika sakon taya murna da fatan alheri ga Hajiya Mariya Ibrahim Abdullahi garkuwan Bakori.
Na'am.
Bisa auren jikanta Injiniya Fahad Dahiru Mangal da amaryarsa Dr. Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso. Waɗanda su kuma aka ɗaura auren su a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar din da ta gabata.
Na'am.
To Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare waɗanda suka shi wakilin ango shine mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima shine wakilin ango a wannan aure Hawwa.
Haka fa ai biki yayi biki. Ta wani ma wani ce biki yayi biki.
Kano wato Abba Yusuf gida-gida shine
waliyin amarya ba?
Yawwa shine waliyin amarya to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah bada zaman an kuma koma lafiya Allah bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Assalamu alaikum.
na san yin wannan aure waɗannan aure da ke ban san ko an yi wasan naira ba ni akwai wani
ba za a rasa ba
ai to ni ban san ko
ba ki ga shi ma na wancan ai ba ki ga inda muka sha ai mun yi liko ba karami ba ai al'ada ce
a ce FTC ba su ganku ba kenan
a to ai an ce daga na gaba kan ga zurfin ruwa
a
tunda mun ga manyan mu sun yi
a to ai
kuma yan kanana kanana
akwai tambaya to ina da tambaya
tunda kin ga ko a wajen wannan
naga wani hoto naga dai wani hoton to ban san ko wannan irin menene ake kiran shi
wanne ke
wannan na'urar nan da ta duniyar gizo ita ce ta yi hoton nan ta hada hoton nan ina ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ba san ko kuɗin da gaske ba ne
ai da gaske ne ba abinda aka fasa gaske ne
to ba san ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce
haka
da albarka zaman tare muna kuma ƙara tuna ai taya abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyina da
murna cewa ai wannan biki lafiya kuma an gama lafiya
sauran na baya kuma
Allah ya bada na baya
yawa Allah ya bada ikon
Allah ya ci da yan baya ake cewa ba
yawa to Allah ya ci da yan baya to amin summa amin
Yeah.
labarin da zan baki.
To fa ai na shirya ta.
Tunda Amra rake yake bari in baki labarin ango da amarya.
Ango da amarya to wace Allah.
Tunda labarin tunda aure yake
harka ce ta bigo
kuwa. Wato wani aure ne da marowaci.
To fa.
To shikenan kai mai gida ya tafi in ya tafi gida.
Ni angon shine marowaci?
Shine marowaci.
To.
To shikenan da ya fita ya je ya wuce fannan shi ya kawo ashe da ya tafi ya wuce fannan na hawa ya sau dan tsire
haka
ashe kowane lokaci kowace rana ya fita ya wuce dan cefane zai dan go tashi hikima
haka
sai ya ci a boye
to ba amarya yake kama tsiran
ba sai ya zo ya ci kashi a boye a cikin gida to shikenan sai wannan ranan
da ta lura cewon
da ta lura cewon tana ganin maiƙo-maiƙo a cikin kan kefanen da ta san akwai abin da yake biyo baya shikenan da aka bata cefane ya je aje ya zo waje ya zauna a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama sai da dai ya ganta sai ya maza-maza ya tura nama ƙarƙashin benci
haka
ya tura benci sai ya ce ta kawo mishi wankin nan aiki wannan bari ta ya taya ta wanki
dama wancan da ita kenan
yauwa dama wanki yazo ya same ki tana yi
kila ma kayan shi take wanki
ne ba ta wannan kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shikenan
haka
da yana cin dama ta fito sai ya maza-maza ya tura nama karkashin
karkashin
yayi kamar yana taya ta wanki
to naji
ashe akwai kare a can baya
yauwa
kare yana ganin an aje nama sai maza ya wuf
sosai
ta kuma da tazo tana ganin kare yana cin nama ta shiru ta shiru kare cin nama ta
shi ne yana ganin yayi dabara
yana dabara
shi ya ajiya idan makwarwa
shi ke nan sai ya gama da ta bari ya ganta ganin kare ya cin
sai ta ce mu ji
kare sai da ta tsaya ta gaggawa
ya zama
ta koma cikin gida sai ta ce mata mai gida an gama wanki ne to ai a gama a sai ta ce mishi to mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki
bayan an gama kare ya gama cin da nama
sai ta bari ta kare ya gama cin nama ta ce mai gida to Allah ya sa a gama ya ce sai ta ce to mai gida a gama wanki lafiya ta koma daki sai ya ce to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shikar ya ja takarda
shi ke da yake
irece
daukanin da ka ajiye ne ba a gaskiya wannan yake kamar wato
to
amarya yana mata rawan
su ne to ango da anguna da amarya amare
dukan kasi rowa
wato abin da ka rowa domin idan aka yi rowa gaban wani yaran tsaye
ai ko rabon wani ko zai rantse
rabon wani yaran
shi ne namu ba aka ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani
to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
da abin da lafiya za ta ci
abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin
Hauwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Fina dawa wanda wuje ume daugan fina dawa
Cedo.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.